Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zam kasawa.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon zamu tattara ne kacho kan mu bi wakilin mu a jihar Filato wato Ilyasu Kasimu domin mu ji wace irin ziyara ya kai ni ga wani club wanda ake buga wasa amma mutanen da ke da bukata ta musamman su ne ɗan wasan. Kasancewar wasanni yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke faranta ran dan adam kuma yake son yi ko kuma a yi da shi ko kuma ya kalla. Ilyasu gare ka.
Dura ka san abin da kake yi.
Coach Ado da mataimakin sa suna kallon wasa.
An zo sarbata sai ka sake wasa. Wannan yaro ba buga wasa wannan.
Wannan ita ce kungiyar wasan kwallon kafa ta guragu ta jihar Filato, wato Filato Para Soccer Team, wanda suke samun horo a daban kwallon kwando dake babban filin wasa na garin Jos.
Para Soccer yanda muka fara shi shekarun da yawa. Dan da mun fara shi muna yi da rarrafe ne mun dau abun wasa. Muna yin wasa ne na guragu da mu zo duk sati ya kara nan weekend Saturday da Sunday muna taruwa guragu muna dan yin ball ana dariya ana shewa. To har abun sai ya kai muka zauna muka yi tunani muka ce to tunda abun ya kai haka why not mu fito da Boris mu dinga hawa Boris muna training. Sai muka gwada hawa muna training sai muka ga abun yayi kyau kuma ya dace.
Coach Ado da yaran nasa suna yin wannan horo ne kullun da safe inda suke kokarin shiryawa gasar wasanni dake gaban su.
Eto ana buga para soccer a irin wide filling handball ko basketball amma especially an buga shi a filling handball saboda net ana amfani da net irin the same thing da na handball ne. Sannan kuma kowane team ana amfani da mutum bakwai ne. Can bakwai. Mutum gola guda daya sai ƴan wasa guda shida a ciki.
A cewar Coach Ado kungiyar tasa kan halarci wasanni a wurare daban-daban ciki da wajen Najeriya. Duko da matsaloli da suke fuskanta.
Dan kusan so uku kenan muna zuwa link. Mun je a Kano, mun je a Abuja, sannan mun je a Kaduna.
Farkon league namu dai a Abuja ne na je, that's 1999. Bayan wannan mun sake buga wani kuma a 2000 a Abuja din shi ma. Bayan wannan sai na buga All African Game. Bayan wannan mun zo mun tafi mun bi kasina na je na buga musu wasa mun je Ghana mun je mun buga musu wasa mun dawo.
Matsalolin da suke hana mu cin gaba a para soccer a Plateau da kuma Nigeria shine sa hannun gwamnati a cikin para soccer kanda ake sawa a kowace irin wasanni na masu kafa.
Irin sarukar da kai da Coach Ado yake bai wa yaran nasa da wannan wasa na kwallon guragu ina nuna irin yadda ya amanna cewa taimakawa na baya domin su mike shine mafi a'la ga rayuwarsa.
Ina da buri da yawa akan wannan wasa domin ina neman ya za a yi mu ci gaba gaba da dan muka ci gaba gaba daya kamar ni ne na ci gaba an na ci gaba su ma kamar su suka ci gaba.
Rasoka abu ne wanda zaka dogara da kanka saboda abu ne wanda ya fi zama a hanya kana rufon mutum kudi ya fi dai ga sunan abubuwa da yawa.
Na ga ɗan uwana guragu suna yi ne a TV ne ma shi ne na sha'awa ne wan kamai eh sun burge ni.
Ni dai jibrilun jaratu bani da nakasa wannan isa gidi ko cin zarafi kamai nakasa watakila ka ganda ka lauyan ikon Allah shine yayyama wata ran karasa in kan haka ne ya baka sai shi sai mara harama kai ilimi dan ka zamo jigon al'umma mu dai mun san
har ila yau muna tare da Ilyas Kasimu din inda zamu sake bin shi mu ji tattaunawar da yayi da wani shi ma daban mai koyar da wasanni wato Sani Court inda ma sautin na Ilyasu ya fara da iska da motsin abubuwan da ke faruwa a wajen na harkar wasa
da Coach Sani zuwa wannan fili da ke harabar tashar jirgin kasa na Jos duk safiya abu ne da ya zama al'ada kullun safiyan yakan zo domin ya koyar da yaransa na kungiyar Gimbiya Academy sannan bayan nan ya tafi nashi wasa
na fara bol tun ina yaro tun ina ma primary school tun ina yi a cikin masu kafa haka amma ni a zaune nake yin lokacin da zamu je ma tun koda mun je haka zan aje stiki na ni buga a zaune to daga baya haka dai na zamantu na karbi tim din yana hannu na shirina ma magana lissafa da shekara 20 da ya wuce
duk da cewa kafa ɗe gare shi Coach Sani bai jin cewa yana da wata nakasa a tattare da shi hakan kuma bai sa yaransa da abokan aikinsa sun ga kashinsa wajen iya koyarwa da tafiyar da yaran nasa ba
bolle na abu ne mai wanda take min sha'awa ina yi na dawo daga school zan yi tun ana hana na gida ma abin ya zama dai ana ta hana ni dai daga karshe sai wani yayanmu yana Kano yace a banni kawai in zan dena in ba zan dena ba zan ci gaba da shi daga shar Allah ya kai mu wani matsayi mai girma kuma
ya for me gaskiya yana kokari a cikin coaches na grassroots is one of the best coach da na gani tunda ni ma na buga wanda shi har na zama officials na team din gaskiya yana kokari sosai
abu na daya da yake burge ni da ni da shi shine yana ba mu confidence fiye da yanda muke tunani duk girman mutane yana taro mana su mata idan ya taro mana yana ba mu confidence cewa waɗannan ba su fi ƙarfin mu ba suna da ƙafa biyu muna da biyu dan haka duk abin da za su iya za mu iya
akwai dai wasu Allah ya taimake mu a ciki mutum biyu dai duk suna Norway sun samu team a Norway wasu kuma sun dena ball yau waɗannan duk wanda na kafa team din sabi ne waɗannan yanzu ina da 3 days is my second set nan dai wannan set din yana da ƴan wasa sun kai 35 wannan second set first set kuma sun kai 40 su kuma wancan su 26 ne kanana kowa da filin gol ba wani abu ne wanda ya zamanto sana'a ce wani abu ce kuma wanda ta zamanto tana taimakon yara dan ba zan manta ba wancan satin akwai wani mutum ya zo ma yana min magana akwai yaran su ya tambaye ni coach sun ce ni ne coach sun yace min to yaron baya zuwa wajen aiki sai nace to ba wajen na yake zuwa ba dan ni in ya zo waje na ma baya wuce awa daya nake sallaman shi ya tafi to ka duba dai ina yake zuwa to daga karshe da aka duba ina yake zuwa sai aka daka same shi a tare da wasu mutanen banza ma shashaya suke to kaga nan mai shan ball ma mai buga ball ma ba ba shi yi shashaya da sauransu
daga nan coach Sani yake burin ya kai ga inda shi ma wata rana za a ce ya taka rawar gani
buri na game da kwallo ni ma ina son zama wani akwai manya coaching irin su Bros ba zan manta ba coach ne yanzu ya zama manager ne shi to ni ma ina so girma na kai haka akwai irin su baba wa lecturer as a player to amma yanzu Allah ya taimake shi ya zama manager
hey go tutu let's go tutu
Ilyasu Kasimu daga Jos Nigeria
domin gode malam Ilyasu sai Allah ya kai mu wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba in Allah ya so zamu sake wayar ka in akwai wani abu to yanzu duka duka nan shirin ya kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya hadu musamman wacce take hada mana sauti Julie Lazarus Christian Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Nakasa ba za ta zama kasawa ba